maza masu cucin matan nan ku saya nan ku saya nan wa menene
tabani music
dabudo
Fatima zo ki karibi
manzo
ki karibi
manzo
Fatima zo ki karibi
manzo
yana maka kai shege ne Fatima zo ki karibi
manzo
ki karibi
manzo
Fatima zo ki karibi
manzo
yana maka kai shege ne gauro 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 bari cucin su kanemi mata
kanemi mata
gauro 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 bari cucin su kanemi mata
awinga
gauro 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 bari cucin su kanemi mata
kanemi
mata gauro 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 bari cucin su kanemi mata
awinga
Fatima zo ki karibi
manzo
ki karibi
manzo
Fatima zo ki karibi
manzo
yana maka kai shege ne Fatima zo ki karibi
manzo
Karibi
Manso
Fatima zo ki Karibi
Manso
yana maka kai shege
shegan ta kashe da iya buga kasabe aure she da zaman kashe kwarkwata wanta zo wanta tai Allah ya gyara maka kai kawa duba matan da ka kara musu kafa kwarkwar ai wan yafi malafaka kika bishi she da kin yi zawon wasa wasa sabon salo game a kafada ya zanzalo har yana taba kasahi aure to ka daina yaran taka Na barka da matan kanjaga duyoyi mutane an rama maka an suse naka a kara da albasa gauro me bante yana gida she da cin kwankwante
wo
me sa ta kudin lefe Allah ya isa da cin mushe
Fatima zo ki karibi
manso
ki karibi
manso
Fatima zo ki karibi
manso
yana maka kai shege ne Fatima zo ki karibi
manso
ki karibi
manso
Fatima zo ki karibi
manso
Yana maka kai shege ne
gauro 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 bari cucin su kanemi mata
kanemi mata
gauro 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 bari cucin su kanemi mata
awinga
gauro 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 bari cucin su kanemi mata
kanemi mata
gauro 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 bari cucin su kanemi mata
awinga
duba kura
kura
sai yi ma yara dura
dubi shi da yan sanda
ba mata
sai dai yawon cintuwan suna
kai
ar iska
shan doha
kunyan mara kunya a asara
abin gashi dogo kamata kuleta
samaringa
heifa
akwai shi da shan kaya da viagra
kullun safiya ya sai shawama
ya san mata na da kwadai
da an buga goma she sai pizza
hey
ga mata da kwadai
ai ke da bi da pizza kin ji zafi
ya baki rogo mai jijiyoyi
Fatima zo ki karibi
manso
ki karibi
manso
Fatima zo ki karibi
manso
Yana maka kai shege ne Fatima zo ki karibi
manso
ki karibi
manso
Fatima zo ki karibi
manso
yana maka kai shege ne
gauro 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 bari cucin su kanemi mata
kanemi mata
gauro 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 bari cucin su kanemi mata
awinga
gauro 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 bari cucin su kanemi mata
kanemi mata
gauro 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 bari cucin su kanemi mata
awinga
Mure ba da kowa muke bawo sun san kansu